To bayan haka ƴan uwa ummatul islami hudu bar mutayau ta kunsa ne kan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi salatin ma'aiki alaihi salatu wassalam abu ne wanda yake mai girma abu ne wanda yake gwaggwaba abu ne wanda yake Allah subhanahu wataala yayi tarkizi kansa aya sukutum da guda ya fada yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima da haka ba a taba samun wata ibada wacce take Allah subhanahu wataala irin ba irin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka da Allah ta'ala yace ina yi sai umarni mala'iku ma su yi da haka akai umarni ga mutane baki dai su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati domin shi salati na farko ina kautar da bakin ciki sannan na biyu ina tseratar da bawa a ranar tashin alkiyama sannan abu na uku in dai mutun ya dimanci salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina sanyawa nutsuwa a jiki da nutsuwa a lafiya kai da nutsuwa ma a zamantakewa ta rayuwa gaba daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub na haka kuma babban zikiri salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yanayi mala'iku sune ya umarci mutane baki dai su salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ina ga anan zamu dakata da wannan kudu ba Allah ta'ala ya karba mana isan ya mu a cikin masu salati na ma'aiki alayhi salatu wassalam barakallahu li wa lakum wa anfa'ani wa iyyakum bil qur'an wa ma fihi min al ayati wa dhikr al hakim inna allaha malaikatahu yusalluna ala an nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.